نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يمت شابيار albarka masjid al-bukhari dake cikin wannan unguwa mai albarka ta tudun maliki domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar zadul ma'ad littafi ne na babban malami ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda ainihin babban malami shehu islam muhammad bin abdul wahhab ya takaita shi kuma wannan shine darasi na 14 kenan ko darasi na 14 a cikin ainihin wato darasin da suka gabata a cikin wannan littafi. A darasin da muka karanta satin da ya wuce mun tattauna ne game da abin da ya shafi qunutul witr, inda muka tattauna ma'anar shi kansa witri a larabci da kuma ma'anar witri a yare irin na malaman shari'a. Sannan muka faɗi abin da malamai suka faɗa game da shar'antuwar shi wato qunutul witr din, al-qunuti na witri, cewa an shar'anta shi kamar yadda wannan shine ra'ayin jumhur na Hanafiya, Shafi'iyya, Hanabila da kuma ruwaya daga Imam Malik. Sannan mun tattauna cewa an shar'anta yin qunutul witr a gabaki ɗayan kwanakin shekara, wannan shine ra'ayin Hanafiya, Hanabila da kuma wata fuska da aka samu daga Shafi'iyya, kuma Imam Nawawi ya karfafa wannan ra'ayin da Ibn Hazm, haka Ibn Binbaz, Usaymin da Albani, Allah ya ji kansu da rahama. Sannan ya halatta idan ana yin al-qunutin a daga hannu, wato mustahabi ne kamar yadda wannan shi ne abinda yake ya tabbata a mazhabin Shafi'iyya, Hanabila da Abi Yusuf, kuma wannan shi ne abinda Binbaz, Usaymin da Albani suka tabbatar. Sannan kuma ya halatta ma mu lokacin da liman yake yin wato wannan al-qunut na witri, ya halatta su dinga cewa amin yana yin addu'a. Wannan shine mazhabin Shafi'iyya, Hanabila, kuma wannan shine kaulin Usaymin, Binbaz da kuma Sheikh Nasiruddin Albani, Allah ya ji kansu da rahama. Bayan wannan mun tattauna game da abin da aka uku raka'a 5 7 har raka'a 9 ya tabbata a sunna ana yi. Sannan idan mutum zai yi wutiri na raka'a 3, to ya zamto wutirin nasa ya bambanta shi da sallar magariba, kar ya zamto in yayi raka'a 2 ya zauna sai dai ya 3 gaba ɗaya a jere sannan ya tahiyya ya sallama. Sannan idan mutum zai yi wutiri na raka'a 3, raka'a farko yana karanta Fatiha ne da subbihi ismi rabbikal a'la, raka'a ta 2 Fatiha da qul ya ayyuhal kafirun, raka'a ta 3 Fatiha da qul huwallahu ahad, ara qul a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas, hadithin bai tabbata ba kamar yadda muka karanta ko. Bayan duk mun yi wannan ainihin wato tattaunawa, sannan mun tattauna game da abin da ya shafi yin karatu daki-daki ba tare da hanzari ba, domin tadabburin ayoyin da ake karantawa shine muhimmi, ba ainihin kaiwa ƙarshen sura ko sauka din ba. Wani lokaci za ka hadda Ramadan, wasu limaman sai su tsananta wa kansu lalle sai sun sauka. Ba laifi ba ne saukar saboda wata ne na Alkur'ani, amma kada ya zamto ana yin karatun babu nutsuwa, babu bi a hankali, kai kanka mamu ɗin ba komai kake ji abin da liman ya faɗa ba saboda hanzarin ya yi kawo. Wannan ba shi ba ne muhimmi da a yi haka, gara a yi karatun gwargwado yadda za a yi shi cikin nutsuwa, sallar a yi ta cikin nutsuwa, sannan abinda ake so na tadabburin alqur'ani ya zamto da shi liman da mamu suna samu wannan yana daga cikin abin da yake mai matukar muhimmanci wanda mun karanta wasu athar ko athar har guda biyu akwai athar din Abu Jamra wato Nasr bin Imran ad-Dubai inda Allah ta'ala ya halicce shi mutum ne mai saurin baki wannan saurin bakin sa ya zamto ya shafi har karatun sa in yazo karatun alqur'ani yakan yi sauri kwarai da gaske billahi dan mas'ud yace gaskiya ni dai a waje na domin shi saboda saurin karatun sa yana iya sauke alqur'ani a dare daya ko kuma ma ya sauka biyu billahi dan abbas yace in karanta sura guda daya a hankali cikin karatu na nutsuwa da tadabburi ni shi na kuso sama da in yi irin abin da kai amma in ya zama ba makawa sai kai hakan tun daga yanayin halittar kare haka Allah yake da sauri to lalle ka karanta abinda akalla kunnan ka zai dinga jin me kake karantawa zuciyarka za ta dinga kiyaye me kake karantawa akallu shay'in da zaka yi kiyaye sannan mun karanta maganar alqama da shi ma ainihin wato yayi karatu a gaban Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yaji karatun nasa yayi sauri kwarai da gaske yake cewa ai shi adan alqur'ani shine a karanta shi a hankali da tartil ba da hanzari ba kada ka dinga karatu irin nazibe ko na waka wannan ana son kai karatu yanda duk inda abubuwan al'ajabi ne yake na alqur'ani kana tsayawa kai ma kai al'ajabi ka jinjina al'amarin karatu irin wanda yake motsa zuciya ba karatun da mutum zai shi ya gafa ba tare da ma ya san me ya karanta haka muka karanta maganar wata baiwar Allah da Abdurrahman ibn Abi Layla shi ma ya karanta suratul Hud a wajen da tace ita ta karanta tana cikin wato ta karanta wannan sura fiye da wata shida kuma ta gama to wannan duk mun karanta sannan mun shiga ainihin wato fasalin da yake mali sallallahu alaha malamai sun ce tana da sunaye wajen guda ana kiranta salatu duha din sannan ana kiranta salatul awabi sannan ana kiranta salatul ishraq sannan ana kiranta salatul abrar wannan sunayen ta salatul duha salatul awabin salatul ishraq salatul abrar wannan duk lokacin da ka ji ila a wani littafin an ce salatul awabin kar ka zama ka samu rikirkicewa salatul awabin ita ce dai salatul duha in ka ga wani marubucin ku ya ce salatul ishraq ita yake nufi salatul abrar ita ce dai salatul duha mun karanta hadisi da farko da na biyu hadisin farko hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito inda da Aisha take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata ad-duha inni la usalliha a ruwayar sahihain daga Abi Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasiya yi wa Abu Huraira wasiya da abubuwa guda uku kamar yadda Abu Huraira ya faɗa yace ya yi min wasiya in dinga yin azumin kwana uku a kowane wata in dinga yin akalla raka'a biyu na walaha sannan kuma na dinga yin wuturi na kafin kwanta bacci wannan duk hadisan da suna tabbatar da salatul duha sallah ce tabbatacciya a sunna duk da cewa malamai sun tattauna ga masa da salatul duha jumhur daga cikin malamai sun ce sallah ce wadda take mustahabbiya tana da falala sosai duk da cewa wasu hatta cikin sahabbai suna ganin ba a shar'anta yin salatul duha ba kamar Abdullahi dan Umar kamar Abdullahi dan Mas'ud kamar Anas dan Malik kamar Abdurrahman bin Auf duk wa'annan shi Abdullahi bin Umar ma ya tsananta har yana ganin salatul duha bid'a ce sannan akwai kuma malaman da suka tafi akan cewa a salatul duha ana yin ta ba ko da yaushe ba wato lokaci wani lokaci kai wani lokaci ka bari wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas wasu malaman kuma suna da kauli na hudu kenan suna ganin ana yin salatul duha ne in mutum ya dawo daga tafiya idan mutum yayi tafiya ya dawo to shine zai yi salatul duha domin kamar hadisi sun tabbatar da cewa annabi yana yin ta daga tafiya to wayannan duk babu kauli rajihi da malamai suka tafi shine an shar'anta ra'ayin jumhur an shar'anta yin salatul duha kuma ko da yaushe an gane ko to sannan sun tattauna game da raka'o'in ta to mafi karancin rakawoyinta duk muttafaqun alaihi, mafi karancin rakawoyin salatul duha duk malamai sun hada kan mafi karancin ta shine rak'a biyu, amma mafi yawan ta wasu sun ce rak'a hudu ce, wasu sun ce rak'a shida ce, wasu sun ce rak'a goma sha biyu ce, wasu sun ce ba ta da adadi, wasu sun ce rak'a hudu shine mafi yawan sallar duha, wasu suka ce ana iya rak'a shida shine mafi yawan sallar duha, wasu suka ce ana yin rak'a takwas, wasu suka ce ana yin ta ba adadi, kuma malamai sun ce wanda suka ce ba adadi din nan kaulin su ya fi rinjaye, zaka yi tayin ta gurgurdan nishadin ka, saboda salatu salatul layl wan nahar, akwai ruwaya wan nahar mathna mathna, kaga wannan ya ba yi zuwa ga idan mutum yana jin nishadi yayi fiye da 12 din babu laifi. Akwai wanda suke ganin mutum zai salatul duha ne idan sallar dare ta kubuce masa, duk wayannan akawal ne wayanda malamai sun tattauna sosai game da sallar duha, ala ayi halin salatul duha, wato tana daga cikin sunnonin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa li muslim an zaid bin arqam marfu'an salatul awabin hina tarmadu al-fisal ay yashtaddu harru an-nahar fatajidu al-fisalu harra ar-ramda فقد أوصى بها وكان يستغني عنها بقيام الليل. رواية مسلم ده زيد بن أرقم حديثي نعم رقوعي زبقى النبي صلى الله عليه وسلم أنزم الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ويسلر الأوابين بائر الله ما سكوما وزبقى الله توسوني وإلا سكين صلى حين ترمض الفصال a daidai lokacin da ƴaƴan raƙuma suka fara jin zafin sahara, lokacin da ƴaƴan raƙuma sune al-fisal suka fara jin zafin rairayi ko zafin sahara, in wuri sahara ne to za ga ƴan rana ta fara zafi, to za ga ƴaƴan raƙuma suna ta tsalle sun fara ta fara yi musu zafi, to a daidai wannan lokacin shine salatul awabi, kaga sallar duha ce, to amma kadan jinkirta ta har sai da rana ta fara zafi sai ake kiranta salatul awabi hina tarmadul fisal, kenan in kai ta hantsi yana fitowa rana tana fitowa kaga bata fara zafi ba, duha kenan. Idan kuma baka yi ta ba sai ta zo wajen irin 11 da wani abu, kaga lokacin rana, in lokacin zafin rana ne zaka ji rana ta dan fara zafi, to in a rairayi ne zaka ga ƴaƴan raƙuma sun fara jin rairayin ya fara yi musu zafi, to wannan ita ce salatul awabin, in kai ta daidai wannan lokacin ita dai sallar duha din ce, amma in kai ta lokacin ita ake kira da salatul awabin. Ay yashtaddu harru an-nahar, a lokacin da wato zafin hantsi ya fara tsanani, fatajidu al-fisal zaka samu ainihin wato al-fisal ko fatajidu al-fisal harra ramba, ƴaƴan raƙuma za su fara sun fara jin zafin rairayi, faqad awsa biha, lallai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya da yin salatul duha ko salatul awabi, wa kana yastaghni anha bi qiyamil layl, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan wadatu ga barinta bi qiyamil layl da qiyamul layl, kaji shi yasa wasu suka ce idan mutum ya rasa qiyamul layl to sai ya salatul duha, wannan hadithin ya nuna ashe Annabi in ya samu damar yin qiyamul layl to baya yin salatul duha, shine yastaghni anha bai cika yin ta ba, yakan wadatu ba sai yayi ta ba, a yaushe bi qiyamil layl, in ya samu yin qiyamul layl, shi yasa wasu cikin malamai suna ganin wanda ya rasa samun qiyamul layl to sai daga salatul duha, idan dama kai ka shahara wajen lalaci da kasala da rashin tashi cikin dare to kaga sai ka rike wuta a salatul duha, kila sai ku dace a nan sallar dare ta gagari mutum sai tsayayye jarumi wanda yake ainihin wato shedan bai da yi galaba a kansa ba, shine wanda yake iya katsa baccinsa ya tashi ya sallar dare, to kaga wanda bai samu yin sallar dare ba ga wata damar sai ya zamto kar ya zamto ba wan ba kan ko can ba qiyamul layl kuma ba qiyamul nahar, ai dukan sai ya yawa can qiyamul layl ta kubuce to sai mutum ya zamto aqallu shay'in yana yin salatul duha, an gane ko da zarar rana ta dan fito ko ya fita kasuwa an dan karkasa kaya kafin kwastomomi su fara zuwa sai mutum ya shiga cikin rumfarsa ya salatul duha dinsa, in ma'aikaci ne mutum ya je ofis karfe 8 kafin hada-hadar ofis ta fara sai mutum ya salatul duha dinsa a raka'a 4 ko raka'a 6 ko raka'a 12 ko 8 ne inda ya samu dama. Qala masruqun, masruq yace kunna nusalli fil masjidi, ونبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى فبلغه فقال لما تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم مسروق يتيه كنا نصلي في المسجد بعد قيام ابن مسعود bayan Abdullahi dan Mas'ud ya tashi an yi sallar asuba to su masruq almajran Abdullahi dan Mas'ud sai su zaman su a masallaci bayan Abdullahi dan Mas'ud shi ya tashi ya shiga gida thumma naqumu idan muka ga ya tafi sai mu kuma mu tsaya fa nusalli ko thumma naqumu sai mu tashi fa nusalli dhuha sai mu sallar walaha fa balaga sai labarin irin wannan abu da muke yi sai kai kunnan Abdullahi dan Mas'ud cewa ashe in aka gama sallah aka gama azkar na bayan sallar asuba gari ya haske Abdullahi dan Mas'ud ya shiga gida su masruqu suna tsayawa su yi sallar walaha faqala sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce da su lima tuhammiluna ibadallah me yasa kuke so ku dora wa bayin Allah ma lam yuhammiluhumullah abinda Allah bai dora musu ba me yasa kuke so ku dora wa mutane abinda ba Allah bane ya dora musu domin da zarar an waye gari kullun sai kai kullun sai kai wanda yake koyi da kai zai dauka lazimi ce dan sun ga cewa ga manyan almajira Abdullahi dan Mas'ud bayan rana ta fito kullun sai sun yi walaha to kaga wanda yake nan su ma sun yi ballantana shi zai dauka ya tai to dan me yasa za ku dora wa mutane abinda ba Allah bane ya dora musu in kuntum labudda fa'ilin in ya zama lalle ba makawa sai kun yi sallar duha fa fi buyutiku ku yi a gidajenku mutum yayi aka yi sallar asuba yayi azkar din sa hantsi ya fito sai ya tashi tafi gida in ya je gida sai salatul duha din sa a can kaga shi kadai yayi ba zai zamto abin koyi ga wasu ba ballantana har wasu su dinga ganin kamar ta zama lalle sai an yi ta kuma in ka duba kamar iyayenmu ka dattawa suna daga cikin wayanda sun dauke ta kamar lazimi daga kullun da kullun sai mutum yayi salatul duha to idan mutum ya san cewa sunna ce bai wato yinta bai zama ya farlanta wa kansa yinta ba sannan wasu ba su koyi da shi akan haka babu laifi amma in ya zama to kudwa ne to gare kar yayi abin da zai zama wa mutane nauyi suna ganin ga malamin su ko abin koyar su kullun sai yayi abu kaza duk da cewa ba wajibi bane su ma su kallafa wa kansu su dinga yi sai mutum ya dinga tafiya gida ya kaya sa wannan shi ne abin da Abdullahi dan Mas'ud shi sa cikin bayanin da nayi na shimfiɗa da zo na gaya muku akwai malaman da suke ganin ba mashru'iya bace salatul duha ba mashru'iya bace daga ciki har da shi Abdullahi dan Mas'ud shi sa Abdullahi dan Umar shi a wajen sa ma bid'a yin salatul duha amma wannan ba a fara sa gaskiya akwai dalilai ne da salatul duha hadisi sun inganta cikin littafai wato da kaka a ce bid'a ce to wannan kuma an yayi kaushi magana ina fata an gane وقال سعيد بن جبير سعيد بن جبير ايه daga cikin tabi'ai yana cewa inni la ada'u salata ad-duha yace na kan bar sallar walaha wa ana ashtahiha ina sha'awar yinta amma sai in batta yasa makhafata an takuna hatman alayya saboda ina tsoron kar ta zama min kaman wajibi an fahimta ko to shi yasa wasu malaman suka ce kana yi wani lokaci ka bari domin ya zama to kullun sai kai ta kullun sai kai ta zama lazimi ke shi sa wasu cikin malamai suke ganin za ka yi amma ba ko dace wani lokaci ka yi wani lokaci ka bari wani lokaci ka yi wani lokaci ka bari ka samu kiyamun laili ba sai kai salatul duha kamar yadda muka karanta da haka sa'id ibn jubair shi ma yana ganin ba zai yi salatul duha ba ko da yaushe sai ya ce saboda yana son yin amma ba zai yi ba saboda me yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito akai sallar tarawih da shi sau daya sau biyu a na uku yake fitowa ba dan baya son yayi ta ba yana son yayi ce amma yana tsoron kar a farlanta wa mutane to ba abinda shari'a ba ta so irin abinda ba wajibi ba kamar da shi kamar wajibi shi yasa a malikiya suka ce wannan sitatu shawwal din makaruhi ne a malikiya duk da cewa hadisai in ka fito sun tabbatar domin yana daga cikin irin fahimtar Imam Malik duk abin da ba wajibi ba in ya ga mustahabbi ne mutane suka dauke shi suka kai shi matsayin wajibi to shi sai ya karhanta shi shi yasa shi a wajen sa abin nan sitati shawwal azumi ne mai lada mai falala ma kar ka dauke shi farilla har ka dinga jin wani ba dadi ko kuma ka dinga ganin kayi laifi in baka yi shi dan abin da shari'a take so abin da yasa kuma yana daga cikin irin illolin shedan sai ya sa baka damuwa da farilla in kai illusion farilla baka damuwa kamar yadda kai illusion lafiya me yasa haka idan shedan ya fahimci akwai alheri tare da kai ba zai iya hana ka aikin alheri ba to sai ya fifita maka lafiya akan farilla ana bin ka bashi sai ya kama yin sadaka kaga wannan illa ce ana bin ka bashi mai bin ka bashi yana ganin baka kyauta masa ba ka sassaba ma alƙawari ka samu wadata me ya kamata ka biya bashi kawai sai kuma kaga wani almajiri ya kafa ya sadaka wai saka ina fata an gane dan haka abin da ya kamata in son samu ne ka zama sadiqun bil khairat sadiqun bil khairat shine baka wasa da farilla sannan baka wasa da lafiya to wannan yabo ne amma kushe ne ya zama mutum yana sakaci da farilla amma kuma ya rike wa lafiya mutum duk abin da aka ce ba lalle ba za ka shi kuma ya dauke shi da girma to wannan ba ba a sana ko kuma abu makaruhi ne ka kamba bashi ya kai mu haram to wannan yana daga cikin abin da ba a so in shari'a ta bar abu mustahabi a bashi a mustahabi in za ka faɗi da mutane ko aitar da su akan mustahabi ne ba lalle ba ne kar mutum bai yi bai dinga jin cewa ya saba wa Allah bai kyauta ba bai yi abin da ya kamata mafhum shi yasa sa'id ibn jubayr yace ina son yin sallar walaha amma na kan barta ba dan bana son yin ta ba saboda tsoron kar in yi tayin har ma ta zama min kamar na ta zama min farilla to kaga wannan dai yana karfafar dalilan malaman da suke ganin wata rana kai wata rana ka bai wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam wa hadi ashabi ya kasance daga karantarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam da koyarwar sahabbansa sujudu shukr akwai kuma wata sujada da ake kira sujudu shukr sujadar godiya ga Allah inda tajaddudi ni'matin tasur a lokacin da wata ni'ima ta sabunta da kai farin ciki da sabuntarta a windifa'i ni'matin ko yayin tunkuɗe maka wata musiba ko wata uquba to sai ka fadi kai sujudu shukr dan godiya ga Allah Allah madaukakin sarki ya sa matarka ta haihu lafiya kalau an haifan maka jariri ko jaririya ba ai CS ba ba kai wahalhalun asibiti ba ita ba ta galabaita ba a wannan abin ka fadi kai wa Allah godiya wani yana can kwanan su kaza a asibiti ba bacci shi ita ba bacci kuma ba wadatattun kuɗi kuma an ce sai yi mata aiki sai Allah ta'ala ya sauke ta ka kalau wannan ba ya cancanci kai wa Allah godiya irin wannan kaga tajaddudi ni'ima kenan sai ka fadi kai sujudu shukr an fahimta ko ana ta ba fitaka ana ta kujuba kujubar rayuwa kawai sai Allah ta'ala ya sa ka samu dama ka samu jari nan abun kai wa Allah godiya ne ko ka samu aiki wannan abun kai wa Allah godiya ne ko ka samu mahalli ko Allah ya azurta ka da aure kai mata kai aure mata ko Allah ya azurta ka da abun hawa wannan duk tajaddudi ni'ima ne an gane ko lokacin da Allah ya sabunta maka wata ni'ima Allah yana son in yi wa bawansa ni'ima ya gode la in shakartu la azidannaku Allah ya ce in kuka gode zan kara muku da haka Allah ta'ala yana son in yi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith to duk lokacin da wata ni'ima ta sabunta karkan rena ta yana daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kawai an baka kujera maka ko passport baka da aka ce to bana maza ka je kai passport zaka je aikin haji an fahimta ko sai kai sujudu shukr an gane ko wani bashi da kake bi kayi abun yake sai ran nan kawai Allah ta'ala ya fito ma da shi sai kai sujudu shukr an gane ko wani dan uwanka ya bata ko yana hannun ki dinafas Allah ya kubuto da shi wanda kana nan baka nutsuwa baka bacci sosai saboda kokarin tara kudin fansa da suka ce akai sai Allah ta'ala kawai sai kawai aka wai gani sai ka ci sallama ya dawo gida Allah ya kubuto da shi wannan sai kai sujudu shukr an fahimta ku in defy ni'ima kenan wato duk lokacin da yana cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da karantarwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya sabunta maka wata ni'ima da ta faranta maka rai ko Allah ya tunkuɗe maka wani abin ki to sai kai sujudu shukr wa kana sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza marra bi ayati sajada kabbara wa sajada to an gama da magana sujudu shukr mun ji sujudu shukr tana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma sujudu tilawa ma'ana sujadar tilawar alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza marra bi ayati sajada idan ya wuce ta ayar sujada kabbara manzo Allah yana yin kabbara wa sujada yin sujada wa rubbama qala fi sujudi sau da yawa yakan fada a cikin sujadar ta tilawa yace sajada wajhiya ko sajada wajhi lilladhi khalaqahu وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته wato fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta ya suranta ta ya tsaga jinta da ganinta da dabararsa da karfinsa lokacin yayi fadi ya sujudu tilawa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan zikiri din kamar yanda imam abu daud ya rawaito wannan a cikin as-sala hadisi na 1414 aka imam at-tirmidhi a cikin abwab as-safar hadisi na 2500 hadisin Aisha Allah ta'ala ya kara mata yadda sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ainihin wato Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin ainihin wato as-sunan wa saha anhu wa lam yumkan anhu annahu kana yukabbiru lirraf'i min hadha as-sujud wa la tashahhada wa la sallama al-battata ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukabbiru yana yin kabbara lirraf'i min hadha as-sujud ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara idan ya dago daga wannan sujudu tilawa din ba wala tashahhada ba a samu yana yin tahiyya ba wala sallama ko sallama albattata kwata-kwata ba a samu ba yana yi ina fata an gane eh ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ba da haka ga kenan kawai shi yasa za ka ga wasu idan a tsaye ko a sallah suka zo wajen sujudu tilawa za ka ji an tafi kabbara amma aka je aka yi sai dai kawai ka ji liman ya ci gaba da karatu ba a dagowa da kabbara saboda ba a ruwaito annabi ya sujudu tilawa in zai tafi sujudu tilawa yana yin kabbara amma dagowa daga sujudu tilawa to shi kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu cewa yana ainihin wato yin kabbara dagowa ba sannan ba a samu yanayin sujudu tilawa ta tahiyya ba ba a samu yanayin sujudu tilawa ainihin wato sallama ba albattata kwata-kwata ba ya yi sallallahu alaihi wa sallam wa saha anhu annahu sajada fi alif lam mim at-tanzil wa fi sad wa fi iqra wa fi an-najmi wa fi idhan idha as-sama'u shaqqat hadithi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sujudu tilawa a cikin alif lam mim tanzil suratul sajada wa fi sad haka an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tajudu tilawa a cikin sad wa fi iqra haka yayi a cikin suratul iqra wa fi najmi haka yayi sujudu tilawa a cikin wan najmi idha hawa wa idha as-sama'u shaqqat haka yayi sujudu tilawa a cikin idha as-sama'u shaqqat wa dhakara abu daud imam abu murka'u wasjudu wa'budu rabbakum af'alu alkhayra la'allakum tuflihun wa inna wurare ne guda biyu a cikin suratul hajj su kuma wuraren sujada ne wannan hadisin dha'ifi ne hadisi ne wanda imam abu daud ya rawaito shi a cikin as-sala hadisi na 1401 babban malamin hadisi sheikh nasiruddin al-albani ya raunana shi a cikin sunan abi daud wa amma hadisi ibn abbas radiyallahu anhu أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة فهو حديث ضعيف يجي أما حديث دعك رويت وحديث عبد الله بن عباس الله يكرم مسيدا شوى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل بكار ينسجد بعد كم المفصل إذ قوم كسا تكن سورة النجم سورة الانشقاق سورة العلق بكار ينسجد أو تكن سبا منذ تحول الى المدينه ويتن da ya dawo garin Madina a Makka ya dinga yi amma da ya da Madina wuraren sujudan nan da izu goma kasa bai kare ba fa huwa hadithun da'if wannan hadisi ne wanda yake yana da rauni Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin As-Sala hadisi na 1403 da'afahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud Nasiruddin al-Albani rahimahullah a cikin Sunan Abi Dawud ya raunana wannan hadisi wa fi isnadihi saboda a cikin wannan isnadin wannan hadisin da aka ce annabi da ya koma Madina bai ƙara yin sujudu tilawa a cikin al-mufassal ba a cikin hadisin akwai wani da ake kira Abu Qudama al-Harith bin Ubayd al-Ayadi al-Basri akwai wannan al-kunyarsa Abu Qudama amma sunansa al-Harith bin Ubayd al-Ayadi al-Basri wannan wala yuhtaju bi hadithihi ba a kafa hujja da hadisinsa sannan wa allahu ibnu qattan yahya bin qattan ya ce wannan hadisin kuma yana da wata illa ya illata wannan hadisin bi madarin alwarraq, akwai wanda ake kira madar alwarraq, Abu Raja kenan, Abu Raja wato madar bin Tahman alwarraq al-Khurasan tabi'i ne wannan, an gane ko? Matar ibn Tahman al-Warraq al-Khurasani, to shi ba akwai shi a cikin isnadin Yahya ibn Khattan ya rauna wannan ruwayar, saboda shi wannan matar ibn Tahman al-Warraq shi ma yana cikin isnadin, duk da cewa mutumin kirki ne shi wannan matar ibn Tahman al-Warraq al-Khurasani, mutumin kirki ne shi, sa wasu sun karɓi hadisansa, wasu kuma suna kin karɓa hadisinsa saboda akwai ittirabi a cikin ruwayoyinsa kamar yadda za mu ji. Wa qal Yahya ibn Qattan yake cewa kana yushbihu fi su'il hibz Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla. Yahya ibn Qattan yake cewa matar al-Warraq shi wannan rawin matar bi Tahman al-Warraq al-Khurasani wato yayi kamanceceniya da Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Layla wajen hadda abar kyau a ilimin hadisi illati, a gane ko? In is a cikin isnadi akwai sayyul hibs, to hadisi yana zama mai rauni in aka samu sayyul hibs a cikin isnadi, to shi wannan matar ibn Tahman al-Warraq wato yayi kama da Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Layla wajen rashin kyawun hadda, shi yasa in yazo a cikin isnadi ake raunin hadisin sa. Wa iba ala muslim ikhraju hadithi intaha, har ba su malaman sun aibata imamu Muslim wajen fitar da hadisin matar ibn Tahman al-Warraq al-Khurasani a cikin sahihin littafinsa, suna ganin me yasa imamu Muslim zai fitar da hadisin matar al-Warraq a cikin sahihin littafinsa intaha. To sai ibn al-Qayyim yake cewa wala aiba ala muslim fi ikhraj hadithi, gaskiya babu aib da imamu Muslim yake da shi dan ya fitar da hadisin mai kaptar da hadisin matar ibn Tahman al-Warraq, li'annahu yantafi ko yantaqi min ahadith hadha ad-darb, domin imam Muslim cikin gwaninta da kwarewa da Allah ta'ala ya bashi yana tsintsincewa daga cikin hadisai waɗanda suke da irin wannan nau'in, in aka samu mutun sayyul hibs to ba ko da yushe hadisan sayyul hibs ake kin karba ba, to shi imam Muslim ya kasance babu wani aibata imamu Muslim da ya kamata a yi, domin imamu Muslim ya kasance yantabi yana tsintsincewa min ahadith hadha ad-dar, da irin hadisan irin wannan mutanen ma ya alamu annahu hafizahu, duk hadisan da imamu Muslim ya san wannan rawin ya kiyaye wannan hadisin babu kuskure a cikin ruwayar, to yana karɓarsa kuma yakan sa shi a cikin sahihin littafinsa, an gane ko? Kama yaqrabu min ahadith thiqa, kamar yadda imamu Muslim yake jefar da hadisin fiqa mai hadda mai kyau, ma an kana da hadda mai kyau imamu Muslim zai iya ajiye hadisin ka ma ya alamu annahu ghalida fihi, matakar imamu Muslim ya san cewa rawi yayi kuskure a cikin wannan hadisin, ko da suka ne imamu Muslim ba zai karɓi hadisin sa, sannan kuma ba dalili bane dan mutum yana da rashin kyawun hadda, wani lokaci zai zama to abin da ya haddace kuma mai kyau yayi hadda mai kyau, duk da cewa yana da mummunar hadda, haddasa ba ta da kyau sosai, amma wani lokaci za ga ya kiyaye wani abu, to imam Muslim ya fahimci mutum yana cikin ɓangaren malamai masu hadda wanda take mara kyau, amma ga wata ruwaya ya san ya yi mata hadda da kyau, to yakan karɓe ta kuma yakan sa ta a cikin littafinsa. A cikin ka'idar imam Muslim kuma, ko da ya san wannan mutum baya kuskure a hadda, thiqa ne, amintacce ne, amma ya fahimci cewa a wannan gurin kuma shi wannan thiqa ɗin ya yi kuskure, to imam Muslim yakan ajiye ruwa ya sai ya ajiye ta, ko kun fahimci abin da ibn Kabir yake so ya kawo. Wa minhum man da'afa fa minan nasi man sahaha jami'a ahadithi haula'i thiqat, wanda daga cikin malamai akwai wanda suke inganta dukkan hadisan wa'annan amintattu din, inda ya amintacce ya roto hadisi sun tafi akan ingancin hadisin. Wa minhum, daga cikin malamai, man da'afa jami'a hadith as-sayyi'il hibs, akwai wanda suke raunana hadisan duk wanda suka san haddasa ba ta da kyau. Al ula dariqatul hakim wa amsali, wancan na farkon hanya ce ta imamu Abu Abdullahi al-Hakim al-Naysaburi wa amsalihi da ire-irensa,
suna inganta indai sun ya tabbata mutun sika ne to duk hadisin da ya ruwato a wajen Abu Abdullahi al-Hakim al-Saburi ya sha yakan karbi wannan ruwayar yakan karbi wannan hadisin da shi da ira-iransa wa thaniya hanya wato hanya ta biyu kuma tariqatu bin hazm hanya ce ta Ibn Hazm wa ashkalihi shi ma da ira-iransa na rashin karbar duk wanda yake sayyul hifz ne to Ibn Hazm da ira-iransa ba sa karbar ruwayar sa wannan mun koma cikin ilmul hadith kenan ko to sai yake cewa sai Ibn al-Qayyim ya ce wa tariqatu muslim gaskiya hanyar da Imam Muslim ya bi ko yake bi hiya tariqatu a immati hadha shan to ita ce hanyar jumajuman malaman wannan bangare na ilmul hadith wace hanya Imam Muslim yake bi koda sika ne yayo ruwaya in dai akwai kuskure Imam Muslim ba zai karbe ta ba kasanto sa sika ba zai cancantar da shi ya karbi ruwaya saboda da tunda ya san akwai kuskure a cikin ruwaya sannan a hannu guda Imam Muslim kan karbi ruwaya sayyul hims a inda ya san yayi hadda mai kyau a nan gurin ai ko ba da cin Qur'ani ne yake da barna da yawa da akwai guraren da za ka ga hadda ta sanar da kyau ko in an zo nan gurin dan gida ne zaka ji karatun yana da kyau in an wuce nan ne kuma sai ka ji fa sai an samu wasu mahirai a bayan su suna ta tallafa masa kuma zaka yi ta jin yana tin tsarawa yana tin tibe an gane ko amma ana zuwa wani gurin zaka ga fes karatun sai yake to shi Imam Muslim da wannan a inda ya fahimci sayyul hifz haddasa ya haddace abin da kyau ya kawo ruwaya da kyau ya kan karbe ta to wannan kuma shine wato ita ce hanya mafi kyau ta a karbi ruwayar sayyul hifz a inda aka san haddasa tana da kyau a kuma ki karbar hadisin wato mai kyau idan aka fahimci cewa wannan fika din yayi kuskure mafhum faslun bi hadisi sallallahu alaihi wa sallam fil jumaa ayi hakuri wannan daliban ilimi wanda suke da ilimi a ilmul hadith da sun za su dinga fahimta yaran sosai yanda ya kamata sauran kuma wanda ba su da wannan din insha Allah Allah ya bada ladan sauraro faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil jumaa malai yace fasalin da zai tattauna da mu game da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sha'anin juma'a juma'atu babbar rana gobe kenan ko za mu ji wa ma adraka mal juma'a insha Allah wa dhikru khasa'is yawmiha kuma za mu ji ambatan keɓance-keɓancen ranar juma'a ta keɓanta da abubuwa da yawa wanda in banda ita babu wata rana mai wayannan abubuwa din sahha anhu sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce adallallahu alil jumu'ati man kana qablana Allah madaukakin sarki ya batar da ya ki ganar da waɗanda suka gabace mu game da al'amarin juma'a da muhimmancin ta wa kana lil yahudi yawm as-sabt da aka zube ranakun aka ce azaba yahudawa sai suka canci ranar asaba sai suka me sai suka zaba ranar asaba aka ce ku je can ku karata wa kana lin nasara yawm al-ahad su kuma kristoci sai suka ce a su ju lahadi suka dauka faja Allahu bina sai Allah mu kuma yazo da mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce to ku kuma fa fahadana li yawmil jumu'a sai Allah ya fifita mu ya shiryar da mu sai mu muka canki ranar juma'a an bayyana sai muka canki ranar juma'a su sai muka basu suka canki asabar wayancan suka canki ainihin wato ranar me da ba wuce an ko sai suka zabo wuce an mu sai muka zabi ranar aiki faja'ala al-jumu'ata sai Allah ya sanya juma'a ta zama idi ga musulmi shine faja'ala al-jumu'ata ai idan lil muslimin sai Allah ya sanya juma'a ta zama idin musulmi shi yasa zamu karanta ba daidai bane ranar juma'a ka sa kaya farasa kyau daidai bane daga garejin ka na gyaran mota ko gyaran mashin ko juyan bakin mai kawai ka sa kai kawai tafi masallacin juma'a ba daidai bane kana karnin kifi da nama kana kai mahauci ne kawai tafi masallacin juma'a da Allah ba daidai ba kayan ka da kyau zaka dauka ka sa a juma'a domin ranar idi ce in ka sa kaya mara kyau ranar juma'a to ranar idin babban sallah ba zaka sa kaya mara kyau to kuma kaga ya tabbata mutum ya zama mutumin kawai a ce ranar juma'a ranar idi babban sallah ko karamar sallah ya sa wulakantaccen kaya zaka sa mai kyau ka goge su ka sa turare za mu karanta can gaba insha Allah an gane ko wa kana lil yawm wa kana faja'ala al-jumu'ata sai Allah ya sanya mana Juma'a Eidan ta zama ranar Idi ga musulmi, wasabta sai kuma ya sanya ranar Asabar su kuma Idi ga Yahudawa, wal Ahada ranar Lahadi su kuma Idi ga wato Kiristoci. Yomu ranar Alkiyama. Sana'ayi taba kullana ko a lahira su ke dubu bayan mu, ina fata an gane shi ne ma'ana wa kazalika huwa yulqa ko a lahira muka je ainihin wato za su dubu bayan mu. Nahnu al-akhiruna ga shi mu da muka zo daga karshe, min ahli dunya a jerin gwanan mutanen duniya, al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne da karshe, wal awwaluna kuma mu ne fes na farko yawmul qiyamati. Wannan kai da ke babu alfahari Allah ku gode da Allah ya ga da fa da cikin mutanen da ku ka so da haka da Allah ya zabe ka be kawo a cikin al'umma kowanne annabi ba sai manzon Allah, kai ka baka jin Allah ya ma komai sai dan baka da kuɗi kace kunci ai kawai ka ji yanzu gobe Juma'a ya kamata kai murna ranar Idi ce, an gane ko? Gashi mu ne muka zo na karshe a jerin lissafin al'ummomi, amma ranar tashin alkiyama mu ne kuma na farko sai an ambace mu sannan ga wasu biyo bayan mu, shine hum lana tabu'un yawm alkiyama al-maqdiyu lahum qabla al-khalaiq, mu ne farkon wanda za a fara sallama ai muna hukunci qabla al-khalaiq kafin sauran halittu, saboda albarkacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda mun zo cikin al'ummarsa to mun shiga cikin VIP ranar tashin alkiyama, sai an yi mana hisabi an sallame mu sannan rago kuma su biyo baya, an gane wannan hadisi ba Muslim ya rawaito shi haka ne ko? Akwai hadisi to ma Muslim ya rawaito shi a cikin Aljumu'a hadisi na 856 hadisin Huzaifah bin al-Yaman Allah ya kara masa yadda, wa al-Tirmidhi wa sahahu wa Abi Hurairah marfu'a, Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi kuma ya inganta hadisi daga sahabi Abi Huraira Allah ya kara masa yadda, kuma hadisi ne marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ce khayru yawmin ba'da aqihi shamsu, mafi alherin wani yini da rana ta hudo a cikin sa yawmul juma'a, shi ne ranar juma'a, babu wani yini da aka sa rana ta hudo a wannan yini da ya kai alherin ranar juma'a. Barka da ranar juma'a fihi udkhila adam, ranar juma'a aka halicci annabi adam, wa fihi udkhila aljanna, ranar juma'a aka shigar da shi aljanna, wa fihi ukhrija minha, kuma ranar juma'a aka fito da shi daga cikin aljanna sakamakon cin wannan itaciya, wala taqumu sa'a, alkiyama ba za ta tashi ba illa fi yawmin juma'a, ce sai ranar juma'a, ka ga mun wace rana ce mai wannan khasa'is din ba juma'a ba. Wannan hadisi Imam Tirmidhi a cikin Al-Jumu'a hadisi na 488 barawahu fil Muwatta, haka ya rawaito Imam Malik ya rawaito shi a cikin Muwatta, sahahu Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya inganta shi aidan bi lafzi da lafzin khayr yawm da ta ku a cikin sa shi ita ce ranar Juma'a, fihi khuliqa Adam, ranar Juma'a aka halicci annabi Adam, wa fihi uhbida, ranar Juma'a aka sauko da shi daga aljanna, wa fihi tuba alai, ranar Juma'a Allah madaukakin sarki ya karɓi tuban annabi Adam, fa talaqqa Adam min rabbihi kalimatin fa taba alai, wa la tuban kuma min dabbati, babu wata dabba, babu wata halitta da tafiya a bayan ƙasa, illa wa hiya musikhatun, face tana kuburwa yawmal juma'a, ranar juma'a, min hina da hina tusbihu, da zarar garin Allah ya min sa'a, saboda tsoron alkiyama, tunda an ce juma'a ta shi alkiyama, to duk wata halitta da take tafiya a doron ƙasa a tsorata take, in aka ce ranar Juma'a ta fito in garin Allah ya waye har sai rana ta hudo, rana ainihin wato ta fito, alkiyama ba ta tsaya ba, to sannan sai kuma mutum ya samu nutsuwa, sannan wannan halitta ta samu nutsuwa, illal jinna wal ins, wanda ba ruwansa baya damuwa sai dan Adam da aljanni. Eh, an fahimta ko? Dan Adam da aljanni shi kadai ne za ka yi ranar Juma'a, ranar lissafi sa. Mutumin gaba ranar zuwa zance kenan. Ko ya riga ya kunje kayan sa na musamman da abubuwa da sauransu, ranar zai je tadi. Eh, ba zancen ko Juma'a gobe ce za ta sha kiyama, ba baya cikin kamus din sa kwata-kwata. Yawwa. An fahimta. Wa fiha sa'atu la yusahifuha 'abdul muslim. Sannan daga cikin khasa'is na ranar Juma'a, a ranar Juma'a ne akwai wata awa, akwai wani lokaci babu wani bawa musulmi da zai dace da wannan awa ko wannan lokaci. Wa huwa yusalli, yana yin sallah. Yas'alu Allah shay'an, yana ya roki Allah wani abu. Illa aqahu Allah iya, sai Allah madaukakin sarki ya bashi. Duk ranar Juma'a ko wannan Juma'ar gobe ma ko wannan sa'a. Katama wannan bukatun nan taka wanda kana tsara Allah ta'ala ya cika maka ita ta ma gobe in satin da ya wuce ya wuce to akwai gobe in Allah ya kai mu gobe ko wannan sa'a zamu ji yaushe ne da lokacin yayi ko me kake yi ka sai sai tashi ka samu guri ka nutsu kila sanadiyar jin wannan karatun yayi wa matsala ka ce ta zo dan annabi ya tabbatar da wannan sa'ar matukar bawa ya dace da ita ko ba zai roki Allah wani alheri na duniya ko na lahira ba sai Allah ya bashi wannan garanti ne mujarrabun ne maka ta masu bada lakabi ko wannan mujarrabun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya fada qala ka'abul ahbar yake cewa zalika fi kulli sanatin yawmun shin a kowace shekara ne ake samun rana ɗaya mai wannan sa'a din فقلت بل كل جمعه سنتي اا كوته جمعه كوده ساعتي فقرا كعب التوراة سي كعب يقرأ التوراة يقرأ فقال سيتي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كده وانا ساعه ان تازو ا cikin التوراة daga كعب الاحبار yana karanta التوراة ya tabbatar da wannan magana tazo a cikin التوراة cewa akwai wata sa'a ranar Juma'a duk wanda ya dace da ita roki Allah Allah zai biya bukata sai kabul ahbar ya ce sadaqa rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya qala abu huraira yace thumma laqitu abdullah ibn salam sai na haɗu da abdullah ibn salam fa haddathtuhu bi majlis ma'aka sai na bawa abdullah ibn salam sai na bashi labarin zaman da muke da kabul ahbar tunda dukkanin su yahudawa ne suka musulunta kabul ahbar asalin su yahude ne haka shi ma Abdullahi bin Salam ya fi musu ka ala abai ya ba su wannan tattaunawar kuma Abu Hurairah ya hada Abdullahi bin Salam sai ya bashi labarin zaman su da Ka'ab al-Ahbar ga kuma abin da Ka'ab al-Ahbar ya bashi labari fa qala sai yace laqad alimtu ayya sa'atin hiya to ni kuma barin kare ka da wani karatun na san wani lokaci ne wannan lokacin da aka ce in bawa musulmi ya dace da wannan lokacin ya roki Allah Allah zai bashi ni na san wani lokaci ne قلت ابو هريره yace sai na ce masa fa akhbirni bi ta nace to kai abdullahi bin salam ai sai ka bani labarin wannan lokacin wannan lokaci qala sai ce hiya akhiru sa'atin fi yawm juma'a ita ce karshen sa'ar yin juma'a shi yasa malamai sun yi maganganu sun kai wani guda 40 game da wannan lokaci ko sun ce da safi ko sun ce daga safiya zuwa lokacin da liman zai hau kan mumbai wasu cire kawar liman kan mabari zuwa kafin a idan da sallah ko haka amma kaulin da yafi karfi shine bayan sallar na asar zuwa faduwar rana duk abin da kake kokari da wani alƙawari da inda zaka je duk kaje ka gama in ka gama zo masallaci ka san ba wanda zai dame ka kazo ka zauna a masallaci in kuma a gidanka zaka zauna ka zauna ba surutu ba hayaniya kai ta azkar kana ta addu'a ko kana ta karatun alqur'ani bayan minti biyu minti biyar ka daga hannu ya Allah ka daga kai addu'a in kai addu'a ka ci gaba da karatu ka faduwar rana kaga yanda al'amarin zai kaya an bayyana ko amin 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 yake cewa ki akhiru sa'ati fi yawm al-jum'ah karshen awa ta ranar juma'a to kaga in kai daga sallar la'asar shi sa wasu malamai suka ce ana yin sallar la'asar to da tsowar lokaci har zuwa faduwar rana bakin gaskiya to ba kuntu sai nace kaifa farin zai kasance wa ta Simon bawa musulmi ba zai dace ba da wannan lokacin wa huwa yusalli yana salla wa tilka sa'a Abu Hurairah ce kuma ni na san wannan lokacin la yusalla fiha ba a yin salla cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin salla bayan asar sai rana ta yi ne ta fadi Abu Hurairah ke tambaya Abdullahi bin Salam to Abdullahi bin Salam kuma ai hadisin annabi cewa yayi bawa musulmi ba zai dace da wannan lokacin yana yin salla ba kuma ni na san wannan lokaci ne da ba a yin sallah nafila a cikin sa fa qala bi salam sai abdullahi bin salam yace alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kai abu huraira baka ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace man janasa majlisan wanda ya zauna a gurin zama yantaziru salat yana jiran ayi sallah yana tsuma yin sallah fa huwa fi salatin a cikin sallah yake fa hatta yusalla har ayi sallah dan haka ka tamu cewa wannan zaman da kai ba ka tashi ba har magariba shikenan yanzu zaman jiran me kake ayi magariba shikenan ai ba dan in haka ne za a samu cin karo can an ce kai sallah kuma nan an ce la yuwafiquha la yusadifuha abdul muslim yusalli abdullahi bin salam yace to ai duk wanda ya zauna yana jiran sallah cikin sallah shi yanzu ba za mu sallar isha ba muna jiran mu sallar isha mun gaba karatu a cikin sallar isha muke har yanzu mala'iku suna nan tun da suna ta recording din a cikin sallar isha kake a cikin sallar isha kake a cikin sallar isha kake har sai mun yi sallar isha din dan haka kaga kenan babu cin karo da wancan hadisin da wannan dan haka in mutum ya zauna bayan an yi sallar asar yayi ta zikiri yana addu'a ko yana ta karatun qur'ani in ya kai wata gaba ya tsaya ya ga hannu ya gama ya kuma ci gaba da karatu in ya kai wata gaba ya tsaya yayi ta addu'a yayi ta addu'a sannan ya tsaya ya ci gaba sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi man sha'a sai sallar raka'a biyu kafin magariba kaga nurun ala nur kenan sannan ya jira liman kuma ai sallar magariba ta rabi na fata an gane kar ka ce bari gwada ba gwada ake an gane ko da gaskiya ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata rawahu malik fi muwatta bil juma'a ma malik ce muwatta hadisi na 491 sannan Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi cikin Sunan Tirmidhi an ce lokaci yayi ina ganin sai mu tashi wakila fa bin sama da subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin